ya ta ce ga dauke kar a ƙara ce maka dauke Thomas ko da za a ce ma dauke sai an fade shi a yaran mu na China a kuma girmama sunan a ce masa Daushali
master
Daushali
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 master mu tashi yanzu mu dan gwada kadan daga cikin trainin kafin zuwa yamma sauran yan uwa su zo su ƙara gabatar da su su ƙara gabatar da kai su ganka a haɗu kuma a zama ɗaya
godiya nake master
Shi muke kira
snack
daga inda kai haka kuma ka koma giraiko ba ka san ba na giraiko ba
ba sani ba master
ita ake kira dankalakoki faɗan dankalakoki sannan kuma muna da faɗan mashaya kuma lokacin maka birkice mu zama tega
da musa kenan
da musa dan kai haka wow
wow wow wow
da buda haka mukan ƙara birkice daga taiga kuma mu zama karamar halitta mu koma ka
musa
muke kira mage
Master.
Master Blaster.
Wow, I want you, Master.
Great fighter.